أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايها كبركم لسادوا أو أن مسلاتي ميتار البركة مسجد عثمان بن عفان دنتي جبا ذكرات منا عمدة الفقه واللفاوى الموفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى ونشيني مجلس منا 30 دبير أتشين كراتم ونا للتعلم منا شدة قوة الرجب هجرة دقا مكة زوا مدينة دبو دايا دقا يهود دا 40 شدة wanda ya daidai da shidda ga watan daya a kalandar bature 2025. Idan ba manta ba, sati da ya gabata muna cikin babi wanda yake mana bayani akan hukumce-hukumce na sallar Juma'a. Mun dauko bayani lokaci yayin halinci, insha Allah za mu ci gaba da inda muka tsaya. Shine inda malami yake cewa bayan ya ida mana mas'ala ta waɗanda suka cancanta ko adadin da suka cancanta a ce an same su lokacin da aka zo lokacin da za a yi sallar Juma'a. Mun bayyana mas'ala ce wadda take da sabani da kai waɗanda suka tayi suna ganin kamar mazhabin su Hanabila sun tayi akan lalle idan ba a samu ba adadi 40 ba. Mutum 40 daga waɗanda sallar Juma'a take wajibi a gare su, to babu sallar Juma'a ko sallar Juma'a ta tsara akan waɗannan mutane. Ko da mutum ɗaya ya rage, to sallar Juma'a ta tsara akan su. Mazhabinmu na Malikiya muka tsaya akan lalle idan ba a samu ba adadi 12 ba, to sallar Juma'a ta tsara akan waɗannan mutane. Sai dai faɗa mafi rinjaye shine idan za a samu mutum uku, to tabbas sallar Juma'a ta hawo kansu. In dai a cikin su an samu wanda zai iya yin khutba, a samu wanda zai iya tayar da zai iya yin kiran sallah, dai kuma ya kasance mamu. Kalkashin haka da kwai maganganu na kamar Imamu Shaukani ya kawo, haka sauran malamai sun kawo suke bayani akan haka, shi ma Imamu Al-Ahmadi a ce Al-Ihkam ya kawo, yake cewa idan ka dauka harshen Larabci mafi karancin jami'i shine uku. In dai aka samu mutum uku, to tabbas an samu jami'i. Kuma a haka jamhurin malamai suka tahi, da yawa daga cikin malamai sun yi sokaci akan haka, lalle in dai aka samu mutum uku, to ana iya yin sallar Juma'a. In dai kun kai ko uku, amma dai ku cika wancan sharaɗin, ba wai matahiya ba kuke ba, ba wai ƴan zango ba ne ba, yanzu ma kuna iya tashi ku yi gaba ba, a'a ku kasance mazamuna ne a gari. A cikin gari kuke, mazamuna kuke, mazamunan gari kuke, to a wannan halin an ba ku damar ku yi sallar ku ta Juma'a. Shi sanya daga cikin ikhtiyarat na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin littafin shi ya kawo sharhi na 79, yake bayani yake cewa tan'aqidul jum'ati bi thalathatin, wahidun yakhtub wa ithnan yastami'an, yake cewa ana yin Juma'a. Kaga shi Ibn Taymiyyah ɗaya ne daga cikin almajirai ko mabiya mazhabin Hanabila, yake cewa a mafi zabi a cikin mas'a cikin mazhabin mu na Hanabila shine in dai aka samu mutum uku, ɗaya yana khutba, mutum biyu suna saurara, yace ana iya yin Juma'a. Yace kuma wannan ɗaya ce daga cikin riwayoyi wanda muka samu daga Imamu Ahmad bin Hanbal, kuma yake cewa da yawa daga cikin malamai sun tafi akan wannan wada.
yace amma dai tsokaci akan cewa tilas yayi an kai mutum 40 yace babu wata matabbata wanda take tabbatar mana da wajibcin haka sai an samu mutum 40 sannan a ce sallar juma'a ta inganta kuma a cikin 40 din ma sai in ta kasance daga cikin ahlul wuju wanda juma'a ta zamanto wajibi a kansu da za a samu mata guda 10 maza guda 30 to ba za zamanto wajibi a kansu ba a fada ta mazhabin Hanabila sai dai daga cikin shi ma Imam Malik shi ma Imam Ahmad ibn Hanbal yayi tarazu'i da dai daga cikin hadisi shi lalle mutum uku an samu sun wadatas ayi sallar juma'a wallahu ta'ala a'la sai Malik yake cewa an ya taqaddabaha khutbatan ita sallar juma'an nan ya kasance sallar ko khutbobi guda biyu sun gabaci sallar wannan yana dai daga cikin sharadin sallar ta juma'a kuma wannan ba dan komai ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya lazumta akan yin haka duk lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yazo to yana yin khutba guda biyu kamin yayi sallar juma'a shi kuma idan aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya lazumta akan wannan abin to yana tabbatar mana lalle sunna ce wanda take muakkada da gun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama in aka samu wata qarina wanda take tabbatar mana lalle wannan abin wajibi ne to wajibi ne wajibin mu dauke shi akan wajibi kuma malamai sun yi bayani sun kawo hujja akan lalle khutubobin nan guda biyu sharadi ne daga cikin sharadin sallar juma'a kenan idan ba a same su ba to babu hira a samu sallar juma'a shine suka kawo suke cewa ina lokacin da ubangiji yake mana bayani a cikin suratul juma'a yake cewa ya ayyuhal ladina amanu idan diya lissalati min yawmil juma'ati fas'au ila zikrillah yace kaga nan ubangiji bai kawo ba fashagu ba ku tahi zuwa ga ambaton ubangiji yace fas'au ku tahi ku yi rigaya zuwa gani zuwa ga sallar juma'a sai kawo suke cewa wa makana sa'i ilayhi wajiban fa huwa wajibun duk abin da aka ce tunda ayi umurni ne ubangiji yace fas'au sigatul amra tazo yake cewa to duk abin da yake kasancewa wajibi to shi ma duk abin da yake nuni ko yana nuni akan lalle kazan nan wajibi ne to wannan abin wajibi ne shi sanya suka ce wajibi ne wannan khutba guda biyu ko kuma sharadi ne daga cikin sharuddan sallar juma'a a samu wannan khutbobin guda biyu kuma idan ka dauka zaka gani lokacin da ake yin khutba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta da ayi zance ya haramta da ayi zance lokacin da limami yake yin khutba har yake cewa duk lokacin da limami ya hawo kan minbari yake khutba wa'ansu sai suka gebanta suke wani zance ko kuma wani ya dauki tsakuwa ya yinga wasa da ita yace to wannan faqad laga yayi lagawu a cikin sallar shi baya da juma'a sai dai baya da ladan wannan juma'a tashi sai dai ladan sallah kuma malamai suke cewa idan ka dauka ai dalilin da ya sanya ayi khutuban nan guda biyu ko khutubobin nan guda biyu suna ɗaya daga cikin mafi muhimmancin hadafin da ya sanya a hada mutane a wannan sallar ta juma'a wai ba sallar juma'a ba kadai ba a'a a hada mutane a zo limami ya hau ya musu wa'azi ya tunatar da su akan abin da yake daidai da abin da ba daidai ba na rayuwarsu ya saita musu hali diddan su san inda aka sanya gaba shi sanya nan malamai suke cewa kaga wannan dalilai ne wanda suke tabbatar mana in ba dan su ba lamlam yakul lahum khutbatan lakanat lagirihima idan to in ba haka ba dai da ita da sallah sallolin da muke zawwa masallaci a salawatul khamsa mi duka ai dai ne ai sai aka kebance ta da wannan khutbobi guda biyu shi sanya nan suke cewa lalle khutban nan wajibi ne kenan sharadi ne daga cikin sharadin sallar juma'a in ba a samu wannan khutbobin guda biyu ba to ba hirar samun sallar juma'a shi sanya duk lokacin da za a zo limami ya hawo kurmi yayi abinda za ya yi sai ya saba kai ya ce muku ya ka ko ku tashi ayi sallah to wannan fa da kai fa da kai ayat tambaya a cikin sallar ku ta juma'a aula ku neme ta sallar ku ta azhar shi yayi muku alkhairi idan ba a samu ba wannan khutubobin guda biyu ba shine mas'ala wadda ta wakana kwanan baya ana tantancewa shin an yi khutuba guda biyu ko ba a yi ta ba a fada mafi rinjaye na malamai duk lokacin da limami zai zo ya hawo minbari yayi maganganu khutuba guda daya ya sabka yayi sallar juma'a to wannan fa wajibin ku maimaita sallar ku fi sallar ku ta azhar saboda ba juma'a bace ba labudda sharadin sai an samu wannan khutubobi guda biyu sai nan malai yake cewa wallahu ta'ala alam yake cewa fi kulli khutbatin hamdulillahi ta'ala a cikin kowace hudba a samu yabo da godiya na Ubangijin madaukakin sarki. Kuma wannan sun kawo dalili akan wani hadisi wanda yake da'ifi, wanda kullu amrin la yubda'u bihamdillahi fa huwa abtar. Duk wani al'amari wanda za a fara shi ba a ambaci sunan, ba a yabi Ubangiji ba, ba a gode mai ba a cikin al'amarin, to wannan al'amarin mai yankakken bayani. Sai dai idan muka dauka hadisi ne wanda yake da'ifi, da yawa daga cikin malamai sun da'afa shi. Sai dai da kai wata togaciya wadda Imam Muslim ya kawo wani hadisi, hadisin Jabir ibn Abdullah yarda Allah shi tabbata a gare shi, wanda yake cewa كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. عبد الله بن جابر يكي تيوا خطبة منزل الله صلى الله عليه وسلم ران الجمعة ينا هارواني يحمد الله ويسني عليه ينا قولي وألا ينا يبنق بنجل ثم يقول هزوا كرشا لي سنن يتي أما بعد كرشا أبندا زي فدي مسألة من خطبة. To kaga wannan yana tabbatar mana lalle shi malam ya kawo shi daga cikin sharuɗa na juma'a, a sharuɗa na khutba labudda a gode wa Allah a yabe shi. Sai dai malamai sun yi tsokaci akan haka, suke cewa a'a, shi a ce wajibi ne a cikin khutba sai an gode wa Allah an yabe shi? Suka ce ai wannan mujarrad fi'il ne, aiki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi kuma duk aiki a ka'ida ta malaman fiqhu ko malaman usulu, duk aiki wanda aikatawa ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi, indai babu wani dalili wanda na furuci wanda zai tabbatar maka wannan aikin umurni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi, to ana daukar shi a matsayin mustahabbi. Yanzu kaga matsayin sallah, sallah a yanda manzon Allah ya aiwatar da ita cewa yi ku yi, ganin manzon Allah akai ya shiga gaba, mala'ika Jibril ya shiga gaban shi, yayi shi ma yayi imamu suka yi. Inda manzon Allah bai ce mana ba sallu kama ra'aytumuni usalli, da sallah ba wajibi bace a gare mu ba, saboda duk wani aiki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi, in dai bai furta mana ba ko wata ƙarina bata tabbatar mana ba wannan abun wajibi ne akan mu, to zamu dauke shi a matsayin mustahabbi. Shi sun ya anan malumai suka ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aikatawa ne yake, sai ya gode wa Allah ya yabe shi. Shi kuma wal fi'lul mujarrad inma yadullu ala al istihbab, duk wani aiki da wani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai aiwatar, babu wani furuci ko wata ƙarina wanda zai tabbatar mana lalle wannan aikin wajibi ne mu aikata shi, to zamu dauke shi a matsayin mustahabbi ne. Kuma idan muka dauka a matsayin a hadisin Jabir bin Abdullah, Jabir sai yake cewa kana annabiyyu sallallahu alaihi, ko kuma kana khutbatun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama, khutban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta kasance idan za ya fara ta yana yabon Ubangiji ya gode mai. Kaga kuma kana ya kasance la tadullu alal mudawama, ba ta nuni akan lalle manzon Allah ya dawwamu yana aiwatar da wannan aikin. Da haka sai mu ce a ita ai kana tadullu ala tikrar, manzo Allah ya kasance in yau yayi takan yi gobe baya yi, in jibi yayi takan yi gata baya yi, amma dai kana idan ta zo tana mana nuni ne akan abin nan yana maimaituwa yau ko gobe ko jibi, amma dai ba ya dawwamu bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba yana yi ba. To ka gani kenan mas'ala ta gode wa Allah yaban shi a cikin khutba, wannan abu ne wanda yake mustahabbi, ba wajibi bane ba, in baka zo da shi ba ba za a ce khutbarka bata yi ba, wallahu ta'ala a'lam. Sannan yake cewa wassalatu ala rasulih sallallahu alaihi wasallama, haka a mazhabin Hanabila wajibi ne a yi salati ga manzon mu sallallahu alaihi wasallama. Dalilin da ya sanya ya hada yabon Ubangiji da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, saboda dukkan su ambato ne, shi kuma baka raba manzon Allah da Ubangijin shi. Duk lokacin da zaka ga an kirayi manzon Allah sallallahu alaihi, ko zaka ga ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul, haka idan ka shiga cikin kiran sallah zaka gani an ce hayya ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna muhammadar rasulullah, abu bi ne wanda basa rabuwa. Da kai Ibn Usaymin a cikin Sharhul Mumti' ya kawo yace duka kaga godiya da Ubangiji, salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ce wajibi ne sai an same su a cikin khutba, yace hadha ta'lilu alilun, yake cewa ai wannan togaciya ko wannan dalilin da aka kafa yace dalili ne ko wannan mas'ala tana da rauni tana da illa yace walaysa bisahihi yace ba gaskiya bane ba a ce wai wajibi ne ga wanda za ya khutba sai ya yabi Allah ya yabi ya yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da yawa daga cikin ibadodi wanda muke yi da kuma ibadodin da ba sa bukata a ambata Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallama yace dan haka wannan ba wajibi bane ba ita ce fada mafi rinjaye sai malai ya ci gaba da cewa wa qira'atu ayati kuma yana da kyau ko wajibi ne a mazhabin Hanabila in ka zo khutuba kai a matsayin ka ne mai khutuba ka karanta wata aya daga cikin ayoyi na cikin Al-Qur'ani kuma sun ga hujja a hakan dalilin hadisin da Imam Muslim ya hutar da shi hadisin Jabir bin Samura yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa kana lin-nabi sallallahu alaihi wasallam khutbatani yajlisu bainahuma yaqra'u al-Qur'an wa yuzakkiru an-nasa yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da khutba guda biyu ko yana yin khutba guda biyu lokacin da yazo sallar shi ta Juma'a yace tsankanin wannan khutba guda biyu yana zama kuma yana karanta alqur'ani a cikin hutubar shi kuma ya tunatar da mutane akan abin da ya kamata a tunatar da su ga wannan dalili ne wanda Hanabila suka kawo hujja akan tilas sai an karanta ko wajibi ne sai an karanta alqur'ani a cikin hutuba sai dai duka wannan mas'alar da gode wa Allah da yaban shi da salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da karatun alqur'ani dukkan su wannan malamai sun tayi akan lalle ba wajibi bane ba mustahabbi ne in an yi su alhamdulillah in ba a yi su ba ba sa hana khutba ta inganta wallahu ta'ala a'lam kuma ba dan komai ba saboda babu wani dalili wanda yake tabbatarwa akan lalle wajibi ne wannan al'amarin guda uku sai an yi su sai malai yake cewa wal mau'iza haka a tunatar da mutane a galgade su a musu nasiha kuma wannan sun ga hujja da dalilin hadisin Jabir bin Samura wanda yanzu muka karanta wanda yake cewa wa yuzakkirun nasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana tunatar da mutane shi kuma wannan shine makasudin yin khutba shine dalilin ko dalilin da aka shar'anta mana yin khutba a tunatar da mutane a zazafar da zakatan mutane a tunatar da su akan su san me yake jiran su a gobe kiyama to wannan shi kuma dama dalilin shi aka shar'anta mana yin khutba wallahu ta'ala a'lam shi sanya da kai a cikin ikhtiyaratuna ibn taymiya shaykhul islam shahina 79 yake bayani yake cewa ولا يكفي في الخطبه ذم الدنيا وذكر الموت يتي بايا ودا تسوا كرمشي دان على شغافتا ina so ya tunatar da mutane ko ya zaburar da mutane kurum akan su nisanci duniya ya tunatar da su a kullum hudubar shi tarakkaza akan haka yace a a ba wai haka ba ake so ba kullum a ce akan abu daya a ringa tozartar da duniya a hana ku neman duniya a tunatar da ku da mutuwa a ce kullum akan hakan za a yi da yin hudubar yace a a baya wadatarwa a ce kurum a takaita a haka yake cewa Ibn Taymiya balla budda min musammal khutbati urfan yace la budda ya kasance shi wanda zai yi hudubar ya san ya yanayin mutane yake yau in an yi hakan gobe sai ayi haka jibi ayi haka gata ayi haka kuma ya san yanayin da mutane suke tahiya akan haka kada ya kasance mutun ne kurmushi gamit mutun ne wanda baya sanin bai san ba labarin bai san ba yanayin yanda ake tahiya ba ne yau da gobe ba khutba menene ake so ana so duk abinda halin da mutane suka kunda shi a cikin satin nan ya kasance limami ya tunatar da su akan wannan abin ya sita su ya karantar da su abinda ya dace na daga al'amari na addinin su na kada su yi azarbabiya su huta daga kan abinda zai nisantar da su ga Allah su ga manzon shi sallallahu alaihi wasallam ya kasance limamin da yana da distraction ya san me yake wa kanuwa abinda yake wa kanuwa yi ma mutane khutba akan shi yace kuma wala yatasihu bi-ikhtisarin yafutu bihi al-maqsuda yace kuma hudba ba ta ingantuwa da takaitawa da za a rasa abinda ake so a isar da shi a cikin hudban nan yana da kyau a kiyaye. Haka Ibn al-Qayyim a cikin Zadul Ma'ad shi ma ya kawo juz'i na 1 sharhi na 188 ya kawo yana bayani yake cewa wa kana madaru khutbatihi ala hamdillahi wa sana'a alayhi bi ala'ihi, yace ya kasance abinda khutbar shi za ta kewaya akan shi shine ya gode wa Allah, yabi ubangijin shi, yabi ubangiji akan ni'imomin da yayi mai, yace wal amru bi taqwallahi, kuma yayi umarni akan jin tsoron ubangiji, yace wa tabiini mawarid ghadabihi wa mawaqi'i ridahi, haka ya bayyana wa mutane wurare wanda ko abubuwa wanda idan kun aikata lalle za ku shiga cikin hushin ubangiji, kuma abubuwan da idan kun aikata su tabbas za ku samu yarda ta ubangiji. Yake cewa wa ta'limi qawaidil islam, kuma ya karantar da su ka'idodi na wannan addinin namu na musulunci, kuma ya tunatar da su akan lalle da kai aljanna, kuma da kai wuta da kai ranar da za a tsaya a yi sakamako. Yace kuma ya kasance shi wannan malamin ko limamin naku ya kasance yana da fiqihu, ya rinka khutba a kowane lokaci da abinda buƙatu wa'inda za su saurara suke buƙata suke yunwa su ji da gunshi shi limamin. Kada ya kasance kullun abu daya na an yi kaza da kaza, kullun abu daya za a yi kamar yadda muka ga da iyaye da kakanni kurma kullubar Usman dan fodiyo ita za a zo a karanta wa mutane har yara sun harnace, amma ne idan ka tambaye shi karan kanshi wanda yake ladanin masallacin shekara 30 ana yi a gaban shi ba zai iya hadi maka ba madmun in khutubar ba. Ya kasance shi wannan wanda zai yi wa mutane khutuba yana da fiqihun da zai fahimci wani hali mutane suke cikin shi, kuma meye mutane suke buƙatar su ji daga wurin shi na daga ayoyi na Al-Qur'ani da Sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka daga cikin maganganun da shi Ibn al-Qayyim yake yi, haka Sheikhul Islam shi ma yayi ta'liqi akan maganganun, yake cewa yana da kyau ya kasance khutbar limami yana takaitata, kada ya huce sama da abinda mutane suke buƙata, dan abinda suke buƙata ka takaita minti 10 minti 20 minti 30, idan ka kai musu awa ɗaya mutane ya ba su hutu ba daga cikin abinda kake lissafi a cikin shi. Kuma kalkashin haka akwai mas'ala wadda take kai take kawowa, shin ya halatta a yi khutban nan da yaren Hausa a bar Larabcin ko kuma bai halatta ba? Da yawa daga cikin malamai sun ta yi a kan halak ne mutum ya yi khutba da yaren shi na Hausa. Abinda ake so wa ansa daga cikin malamai ina kyautar ta ita ce waɗa mafi rinjaye, kurum idan za a yi khutba ko abinda manzon Allah khutbatul haja innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, agode wa Allah a yabe shi da larabcin ya wadata su, duk abinda ta farkon da ta biyun aka yi shi da yaren ta wadata su. Sabida da kai magana wanda Sheikhul Islam ya kawo wafan Ibn Usaymin ya kawo a cikin Sharhul Mumti', yake cewa wa'ansu daga cikin malamai sun ta yi akan la yashtaddu an yakhthuwa bil arabiyya, ba sharadi bane ba a ce wai limami idan ya zo ya hawo kan mumbari wajibi ne sai ya yi wa mutane khutba da yaren larabci, yace an ba shi dama limamin nan ya yi wa mutane khutba da yaren su wanda za su fahimce shi. Ya kawo dalili na Al-Qur'ani inda Ubangiji yake cewa wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahum, yace ba wani manzo da muka aiko face mun aiko shi da yaren mutanen shi, manzo Allah an aiko shi da yaren mutanen shi, haka sauran annabawa da aka aiko su an aiko su da yaren mutanen su liyubayyana lahum, dan ya bayyana musu sako da gugun Ubangijin su. To kai ma mun haka ne ba, shi wanda yake gabanka kake mai khutban nan baya fahimta abinda kake sauki kake ji, baya fahimta abinda kake faɗa, dan haka kai mai gwari-gwari da abinda shi za ya fahimta ya amshi sakon Ubangijin shi. Cikin ya yake bayani yake cewa baya kasancewa a yi insirafin mutane akan galgadi da wa'azi ga abinda su ba sa fahimta, a musu da yaren su wanda ba sa wanda za su fahimta. Sabida dalilin da ya kawo yake cewa bayan wannan ayar ita khutba ba wani ba babu wani lafazi wanda aka ce labudda an nata'abbadu bi, a ce a ai lafazi ne tauqifi ga abinda manzon Allah yake yi shi zamu dauka shi zamu a an baka dama kai wa'azi da abinda kake iyawa kai wa mutane wa'azi da shi kiran dan haka ba za mu iya cewa ba wajibi ne khutuban nan sai an yi ta da yaran amma dai al ahwa wada mafi rinjaye wanda wa'ansu daga cikin malumai suka tayi akan ta suke cewa shine ya kasance khutuba ta horko an yi ta da yaran larabcin sai a dawo a yi wa mutane fassara abinda aka musu da yaran larabcin da yaran su wanda za su fahimta wannan shine mafi rinjaye a cikin maganganu na malumai amma dai da zai yi ta khutuba dukkan ta guda biyu da yaran larabci da yaran shi na Hausa to babu wani lahi a gare shi amma dai al ahwat mutum yayi da larabcin sai ya fassara ma mutane tunda kana da damar kai khutuba guda biyu wallahu ta'ala a'lam haka da kai mas'ala wanda malumai su ma suke tattaunawa akan shin limami yana iyawa ya ringa daga hannayen shi lokacin da yake yin khutuba ko kuma shi ma wannan malumai sun tayi akan la ba'sa bidhalika malam limami ya ringa daga hannayen shi yana ishara lokacin da yake yin wannan tunda galgadi ne yake yi yana ishara da hannayen shi sun kawo hadisi na wanda Imam Muslim ya kawo shi a cikin sahihi a cikin ingantaccen littafin hadisin Jabir da Abdullah yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan yana mana khutuba idanuwan shi sai su yi ja ya daga murgiyar shi yace kuma hushin shi sai ya tsananta yace hatta ka annahu munziru jayshin kai ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi wa runduna galgadi ne kasai idan ana galgadi imma nasaru wa imma shahada ne to kaga maganganun da za a kausasa a cikin maganganun da za a yi yake cewa yana cewa sabbahakum wa massakum yake cewa kuma wani lokaci yana cewa bu'istu ana wasa'atika hatain yana kan munbari yake cewa a aiko ne ni da tashin kiyama kamar haka ka gani yana daga hannayen shi yana ishara ga abin da yake faɗa yace wani sa'in kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kai riwaya ta Imam Muslim da ya kawo yake cewa kanat khutbatun nabiy sallallahu alaihi wasallama yawmul jumaa yace kai kasance khutban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ranar juma'a har zuwa karshen hadisin haka Ibn al-Munzir ya kawo yake bayani yake cewa wannan harakatul wa'iz wal mudhakkir wa halatuhu fi wa'zi bi hasab al-fasl alladhi yatakallamu fihi wa mutabiqu lahu an ba wa limami dama lokacin da yake harakar shi yake bayani ya ringa haraka ya ringa nunawa yana kaza lokacin da yake yi wa mutane bayani akan munbari an ba da dama haka da kai dalilai masu yawa wanda manzo Allah sallallahu alaihi haka khutuban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin Arafa lokacin da ya daga hannayen shi sama ya nuna mutane ya ce Allahumma hal ballagta yake cewa Allahumma shahad duka wannan sun dalilai ne wanda suke tabbatarwa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga hannayen shi kai ma a matsayinka na limami mai khutuba kana da damar ka daga hannayenka ka nuna yatsa ka daga wannan kana galgadi kana tunatarwa akan abinda ya kamata a tunatar da shi haka da kai masalar da suka kawo suke cewa shin limami yana iya ya daga hannayen shi lokacin da yake addu'a akan munbari ko kuma baya da hurumin haka sun kawo da kai dalilai wanda hadisin Anas bin Malik wanda ya kawo yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake roƙon ruwa ya daga hannayen shi dalilin haka da yawa daga cikin malumai suka ce akan khutuba lokacin da limami yake khutuba an ba shi dama ya daga hannayen shi a lokacin da yake zallar roƙon ruwa amma dai kuma bayan sallar roƙon ruwa akan munbari baya da haka sai dai da yawa daga cikin malumai sun kore wannan magana dalilin wani hadisi wanda suka samu wanda sun yi bayani akan shi hatta da mazhabin malikiya sun tsaya akan lalle idan limami yana addu'a akan munbari an ba shi damar ya daga hannayen shi Imam Malik ya kawo yake cewa haka muka tarar da salaf in musuna aiwatarwa nan limami yana iyawa ya daga hannayen shi a sama haka su ma mazhabin Hanabila sun tsaya akan limami yana iya daga hannayen shi saboda ai lokacin da aka ce ayi addu'a an ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da yake addu'a yana daga hannayen shi sama to akan hakan suka tahi wallahu ta'ala a'lam wannan kenan sune abubuwa wanda suke wajibai na daga cikin wajibobin sallar juma'a sai yanzu malam zai koma mana daga cikin abubuwa wanda suke mustahabbai daga cikin mustahabban sallah ta juma'a duk da kasancewar a cikin wajiban jamhurin malamai sun ce akan abubuwa guda uku nan wanda malam ya zana dukkan su mustahabbai ne ba wajibi bane ba daga cikin wajibobin sallah an fahimta sai yake cewa wa yustahabu an yakhutuba ala minbar mustahabbi ne ga limami yayi khutuba akan minbari kuma wannan dalili manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana yin khutuba akan minbari akwai hadisi wanda Imam al-Bukhari ya hutar da shi haka Imam Muslim ya hutar da hadisi lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana khutuba akan minbari sai yake cewa fa idza sa'ida aqbala ala an-nasi fa sallama alaihim idan ya hawo minbarin sai ya buskanto mutane sai yayi sallama ga wannan mutanen yace musu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa idha qayyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha idan aka yi muku sallama shi mai yin sallama yana iya yin ya takaita ko kuma ya kai makuratatta ko kuma masa amsawa in an muku ku yi abin da ya wuce haka in yace muku assalamu alaikum ku ce mai wa alaikum assalam wa rahmatullahi ko idan yace muku assalamu alaikum wa rahmatullahi ku ce mai wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu fahayyu bi ahsana minha aw rudduha to nan ita ma mas'ala ce wadda an ga manzon Allah an tabbatar lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan ya hawo minbari sai ya ce assalamu alaikum sannan lalani yayi kiran sallah yake cewa dalili da kai a cikin musannaf Imam Abdul Razzaq haka Imam Ibn Abi Shayba ya kawo sai dai daga hadisin Ata bin Rabi'a dai hadisi ne wanda yake mursal sai dai malamai suke cewa isnadin hadisin isnadi ne wanda yake ingantacce sai dai in muka koma kan musannaf na Imam Abdul Razzaq daga riwaya ta Imam Shu'abi yake cewa mursalan yake cewa wannan marasil na Imam Shu'abi marasil ne wanda suke masu ƙarfi sai dai isnadin da aka kawo na bangaren ba riwaya ata ba riwaya Imam Shu'abi riwaya ce wanda take mai rauni jidda kasancewar a cikin nasbur raya na haka talhisul habir sun kawo bayani akan lalle wannan riwaya hadisin da aka rawaito daga Ibn Umar shi ma hadisi ne wanda yake zaifi daga riwayar Shu'abi dukkan sun da'afa hadisin sai dai da kai wata riwaya ko wata magana wanda Sheikhul Islam Abdul Aziz bin Baz ya kawo yake bayani yake cewa hadhihi al-marasil yuqawi ba'daha ba'daha ba'dan yake cewa wannan marasil idan ka dauki waccan riwaya ta Ata duk da malamai sun inganta ta da wannan riwaya ta Imam Shu'abi wanda aka raunana ta da wannan hadisin na Abdullah ibn Umar dukkan su wanda aka raunana yace idan ka dauki wannan marasil din suna karfafar da junan su dan haka muna iyawa mu ce wa in kana alhadith almarfu' fihi dhu'f lakin al-umma 'amilat washtahara biha bainahuma yake cewa al-umma ta aiwatar da haka tun lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa yanzu limami idan ya zo zai hawo kan minbari ya ce assalamu alaikum sannan ai kiran sallah sannan ya juyo idan ya hawo ya juyo ya ce ma mun shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yake cewa dan haka wannan al'amarin mu bar shi kun ga hadisin da aka kawo na Abdullah ibn Umar manzo Allah idan ya hawo minbari yana juyawa ya ce assalamu alaikum hadisi ne wanda yake zaifi mursal na Ata hadisi ne duk da kasancewar malamai a ishi riwayar da Ibn Abi Shayba da shi Abdul Razzaq suka kawo riwaya ce wanda isnadi ne wanda yake ingantacce amma dai Imam Shu'abi da ya kawo mursal din shi kuma riwayar shi zaifa ce suka ce a in muka dauki wancan da wannan din suna karfafar da juna kuma abu ne wanda aka samu yau da gobe ake aiwatar da shi da haka yana mustahabbi ne idan limami ya hawo minbari ya juyo ya yi wa mamun shi sallama mustahabbi ne sannan malai yake cewa sun mai yajin su ila faragil adhan limami ya zamna shi ma wannan mustahabbi ne limami ya zamna har zuwa lokacin da ladanin shi zai gama kiran sallar shi wannan da kai riwaya wadda Imam al-Bukhari ya kawo riwaya ta As-Sa'ib ibn Yazid yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa kiran sallah lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ranar Juma'a yake cewa idan aka fara kiran sallah limami yana zama yace haka muka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yi haka muka samu Abubakar a zamanin shi yana yi haka muka samu Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yana yi kaga wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya hawo kan munbari mustahabbi ne ya juyo yayi wa mamun shi sallama mustahabbi ne ya zamna akan munbarin har zuwa lokacin da ladani shi zai gama wannan kiran sallah malai yake cewa summa yaqumu al-imamu fa yakhutub sannan limami ya tashi ya khutuba ita ce ake kira al-khutbatul ula sannan summa yajlis sannan ya zamna yace summa yakhutub al-khutbatu thaniya sannan ya zamna ya khutuba ta biyu wannan kuma dalili hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka hutar da shi hadisi Abdullah ibn Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana yakhutubu qa'iman ya kasance yana khutuba a tsaye summa yaqa'ud sannan ya zamna summa yaqumu sannan ya tashi kama yaf'aluna al'an yake cewa Abdullah ibn Umar yace kamar yanda limamman mu suke yi a yanzu wannan ita ce sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malai yake cewa summa tuqamu salat yanzu malam limami ya gama khutba can baya an fadi maka abin da ya kamata a ce khutba ta kumsa wa'azi ne da nasiha da tunatar da mutane akan yanayin da suke cikin shi a wannan sati bayan yayi khutba shi ta farko ya zamana ya tashi yayi khutba ta biyu yace to a yanzu summa tuqamu salat sannan a tayar da sallah fayanzil sannan limami ya sabko fayusalli bihim raka'ataini sai yayi musu sallah raka'a guda biyu wannan kuma shine aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana aiwatarwa kuma haka malumai suka yi ijma'i tun daga lokacin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa yanzu a cikin al-ijma' na Ibn al-Munzir ya kawo bayani yace haka malumai suka yi ijma'i to ya ake yin sallar juma'a malai yake cewa yajharu fihi ma bil qira'a ita sallar juma'a kuma bayan sallar azhar in kace yace za a bayyana da karatu a cikin sallah kuma hakan aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana aiwatarwa akwai hadisi wanda Imam Muslim ya hutar da shi hadisin Abi Huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi Abu Huraira yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar Juma'a ya karanta mana suratul Juma'a da suratul Munafiqun kuma wannan ita ce shine makura ta fiqhul limami ya kasance ya takaita manzon Allah yake cewa manzon Allah salaf ban manta ba cikin sahabbai suke cewa wa min fiqhil iman cewa zatan da kai hadisi wanda yazo akan haka hadisi ne yake cewa wa min fiqhil imami taqsirul khutba wa tatwilus salat aw kama qala sallallahu alaihi wasallama yana ɗaya daga cikin fiqhul limami sanin inda aka sa sanin manuha shine ya takaita khutba a dunkule sakon da zai isar musu ya tsawaita musu sallah zidin masallacin da limami ya karanta suratul juma'a ina tunanin wa in aka huta sai an yi jajiri to kaga shi kuma Abu Huraira yake cewa manzon Allah ya mana sallah ya karanta mana suratul juma'a a horkon sallah sallar raka'a ta farko a raka'a ta biyu ya karanta mana suratu al munafiqun kuma haka yake cewa sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yaqra'u bihima yawmul juma'a haka naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana karanta su a ranar juma'a haka da kai hadisin ɗaya daga cikin sahabiya wadda can baya mun karanta wadda take cewa ban harrace ba suratu qaf ba umba a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba saboda yawan karanta ta da yake yi ranar juma'a ga duka wannan dalili ne kinan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana bayyanar da karatun shi lokacin da yazo sallar juma'a raka'a guda biyun da yake yi yana bayyanar da karatun shi Fatiha da sura ko da abin da ya sauka na daga Al-Qur'ani malai yake cewa faman adraka ma'ahu minha raka'atan atammaha juma'atan a mazhabin Hanabila duk wanda ya riski raka'a daya wannan ba ma mazhabin jamhurin malamai sun tayi akan haka duk wanda ya riski raka'a daya tare da limami yace to sai ya cika wannan raka'a daya a matsayin sallar shi ta juma'a ka taho ya ake a samu raka'a daya shine ka samu ruku'i tare da limami a raka'a shi ta biyu wa mafatakum fa atimmu abinda ya riski abinda kuka samu ku cika abinda ya riske ba ya kubuce muku sai ku cike shi shi sanya da kai umumin hadisi wanda yazo wanda Imam Bukhari da Muslim dukkan sun mutar da hadisin yake cewa من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة yake cewa duk wanda ya riski raka'a ɗaya tare da limami to wannan hamamun fa ya riski raka'a tare da ya riski sallah tare da limami yazo ya tarar da limami yana karanta suratul munafiqun a raka'a ta biyu wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakum mu yazo kamun ya shimhuda tafin shi limami ya ƙare karanta wannan sura sai yace Allahu akbar shi ma yace Allahu akbar ya bi shi rukubi to ya samu raka'a tare da limami yanzu idan ya tashi limami ya sallame raka'a ɗaya zai ya ci ko ya samu sallar shi na juma'a ladan juma'a ne ba shi da shi an fahimta kuma haka da kai dalili wanda ibn munzir ya kawo yake cewa sabata an jin'in min as-sahaba ya tabbatu da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama أنه إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة صلى إليها أخرى. يكي تعلمني دعوة لقد كنسى عبما زى الله صلى الله عليه وسلم ياتب بتزنى هذا سنة ودوان ديرسكي ران الجمعة يرسكي ركعة ديتا رد الإمام يكي تواسي يسلى تركعة يا جماعة يا سام الجمعة yace fa illam yudrik illa aqalla min rak'atin salla arba'a yace idan bai samu ba sama da raka'a daya ba yace to zai cika zai yi raka'a shi guda hudu shi azhar sai a gare shi an fahimta haka jamhurin malamai suka tahi kuma wannan ijma'i ne tun daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama zawaye su shine malai yace wa illa atammaha zuhar in bai samu raka'a daya ba sai cika he kawo raka'a guda hudu ya taho yana gubgawa kamun ya shimhuda tafin shi limami ya tashi daga rukui to wannan shi raka'a guda hudu zai cika ba shi da juma'a sallah azhar shi in shi ba yi da zai tarar da limami ya ce Allahu akbar ya sunkuya limami ya ce Allahu akbar ya tashi ya samu rukui ya samu raka'a guda daya raka'a din zai ci ko ya samu juma'a amma dai ya tarar da limami ya riga ya meke daga rukui na raka'a shi ta biyu to wannan malamu raka'a hudu zai shigo zai ci ko a cikin sallar shi raka'a hudu zai yi shi matsayin azhar ci wannan shine ijma'i na malamai yake cewa wa kazalika in kharaja alwaqtu aw naqasa aladad wannan kuma karkashin mazhabin hanabila yake cewa idan lokacin sallar ya huta sun zo suna haba-haba su yi sallah sai kurmu karhe suka leka mantar suka ga karhe 3:38 yayi kaga lokacin sallar azhar ya huta yace to wa'innan mutanen sallar azhar ba za su yi sallar juma'a ba koda adadin su ya kai su sallar juma'a an fahimta yace aw naqasa aladad a karkashin mazhabin hanabila tunda su sun ce adadin da yake bada damar a yi sallar juma'a shine mutum 40 daga cikin mutanen da aka wajabta musu sallar juma'a yace to idan aka samu 39 to wannan mutanen sallar azhar za su yi sallar juma'a ba in dai ba su cika 40 ba sai dai ai can baya mun yi bayani akan adadi ko faɗa mafi rinjaye shine in dai aka samu mutum 3 ɗaya ya iya yin hudu ba ɗaya ya tada iqama ɗaya ya kira sallar afwan biyun su saurara an ƙare ladani da mai saurara su saurara shikenan an kare suna yin sallar su da juma'a a wada mafi rinjaye to shine nan galgashin mazhabin hanabila in dai suka bar lokaci ya huta to bisu da alhurmar su yi sallar juma'a sallar su ta azhar za su rama raka'a hudu su za su haka ko kuma a cikin lokacin ne adadin bai cika ba to ba su ba sallar juma'a mu a wada mafi rinjaye mu ce in su bi ne babu hirar su yi sallar juma'a yayin su yi sallar su ta azhar in kuma matahiya ne sai su yi mi sai su yi kasarin su su yi sallar su raka'a su guda biyu su ba kansu lahiya Allah ya ba su dama ko ya musu rangwame su amsa rangwamen shi an fahimta yace aw naqasa al-adad wa qad sallu rak'atan atammuha jum'atan yake cewa lokaci kaga misali baki biyu gare ta lokaci idan ya huta za su yi sallar su ta azhar ko kuma adadin su bai cika ba za su yi sallar su ta azhar haka idan suka zo suka kabarta sallah sai ya kasance sun sallaci raka'a daya a cikin lokaci raka'a ɗaya ba a cikin lokaci ba yake cewa atammuha jum'atan hisa cikata a cikin juma'a sun cikata hukuncin juma'a kenan raka'a ɗaya za su karo hish kenan misalin sun kabarta sallah a ƙarfe 3:35 ka ga a cikin sallar lokaci ne daruri na sallar azhar ko da suka kabarta kamun su gama sallah sun yi raka'a daya kamun ya taso daga sujudar shi lokacin sallar azhar ya huta yace to a wannan suna da alhurmar su cika raka'a guda daya saboda sun samu raka'a daya a cikin lokacin ta kamar misalin mutumin da ya tarar da limami yayi raka'a daya sai ya cika ya samu raka'a daya tare da limami an bashi damar ya cika raka'a daya a matsayin sallar juma'a yace aunaka sal adad ko kuma sun zo sun kabarta sallah su guda 40 kullum daye ya zame da dayan nan da ya zame a lokacin da suka yi raka'a daya bayan sun yi raka'a daya sai dayan nan sai ya huta dalilin wani uzuri ko ya tuno bai da tsarki ko ya tuno ko kuma sallar wallahi shi ta warware yace to wannan mutanen za su cika sallar su guda daya sai su cika su yi sallar juma'a kaga a halin da ba su kai ba adadin ba a mazhabin Hanabila ba su ba sallar juma'a amma dai adadin su ya cika dukkan su sallar juma'a ta zamanto wajibi akan su kabarta suka samu saka ka'a guda daya sai daya ko biye suka ja baya suka huta daga sallar yace to a wannan mutanen sai su cika raka'a guda daya sun samu sallar juma'a ina fata an fahimta mas'ala ce guda hudu malam he dunkula mana su wuri daya lokaci idan ya huta babu sallar juma'a haka idan adadi bai cika ba babu sallar juma'a a mazhabin Hanabila ko kuma ya kasance sun sallaci raka'a daya a cikin lokaci raka'a daya lokaci ya huta yace sai su cika raka'a daya sun samu juma'a ko kuma adadin su ya kai su 40 sai suka aka kabarta sallah aka samu raka'a daya adadin ya cika a raka'a ta biyu ko bayan ya tashi daga rukuyi mutum biyu ko mutum daya sai ya huta adadin ya tawaya yace to wannan mutanen sai su cika raka'a daya sun samu juma'a yace wa illa atammuha zuhran in ba haka ba to hukurmuha ba a same ta a cikin lokaci ba kaga sai mu koma wannan mas'ala guda biyu na farko da muka tattauna akan su in ba haka ba sallar azhar za su yi lokaci ya huta sallar azhar za a yi adadi bai cika ba sallar azhar za a yi wallahu ta'ala a'lam yake cewa wala yajuzu an yusalli fil misr aksara min jum'ati baya halatta a cikin gari daya a samu sama da juma'a guda daya yace illa an tad'u al-hajata ila aksara minha sai dai idan bukata ta bada damar a yawaita yace to a wannan halin an bada damar a yawaita wannan ita ma mas'ala ce mai zaman kanta da kai ibn al-munzir a cikin al-ausa isnadi isnadi wanda yake mai kyau hadisin Abdullah ibn Umar ya kawo yake cewa la jum'ata illa fil masjid al-akbar alladhi yusalli fihi al-imam yake cewa babu juma'a sai a masallaci wanda yake babba wanda sarki yake huta yayin sallar juma'a hadisi ne wanda yake ingantacce ibn al-munzir ya kawo yake cewa wa qad ihtajja ba'd man qala bi anna al-jum'a la tusalla illa fi makan wahid min al-misr bi anna an-nas lam yakhtalifu anna al-jum'a lam takun tusalla fi ahdi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa fi ahdi al-khulafa' ar-rashid illa fi masjid an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yake cewa mutane malamai sun kawo hujja akan lalle juma'a ba a sallata ta umba a masallaci guda daya ba a cikin gari guda daya yake cewa ba su yi sabani ba saboda ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a masallacin shi ake sallatar juma'a duk wanda suke al'awali da wanda suke quba da wanda suke ina da wanda suke can bayan gari kowanne masallaci bari yake yazo masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci sallar juma'a a masallacin shi haka lokacin khalifofi shiryayyu kowanne barin masallatai yanzu suke yi su zo masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su zo su sallaci sallar juma'a yace wa fi ta'dil an-nas as-salata fi masajidihim yawm al-jum'a li salati al-jum'a wa shimaihim fi masjid wahid abyan al-bayan bi anna al-jum'a khilaf sa'ir as-salawat yake cewa barin mutane masallatai yanzu zo masallaci babba wanda jagora yake sallatar sallar juma'a shi a cikin shi yake cewa wannan yana tabbatar mana lalle muhimmancin sallar juma'a kuma lalle sallar juma'a ta sha bamban da sauran salloli wa annal juma'a la tusalla illa fi makanin wahidin, lalle sallar juma'a ba a sallata ta umba a wuri guda ɗaya ba. Kaga wannan magana Ibn al-Munzir da ya kawo dalili akan abinda suka tarar da sahabban manzon Allah suke yi, abinda Abdullah ibn Umar ya kawo hadisi wanda yake ingantacce a cikin Ash-Sharh al-Kabir, ya kawo yake cewa fa amma ma adamil haja fa la yajuzu akthar min wahidati, yake cewa in dai babu bukata mutane ba su yawaita ba, in mutanen ba su cika ba, ba su kai ba su cika wannan masallacin ba, yace bi halatta a yawaita juma'a, yace wa in hasala al-ghina bisnaini lam tujiz al-thalisa, yace idan aka wadatu da masallaci guda biyu, ɗan bangaren gabas da ɗan bangaren yamma suna iya yin masallatai, yace to bi halatta an wadatu da guda biyu, yace bi halatta a yi guda uku, yake cewa la na'lam fi hadha mukhalifan, yake cewa a hakan ba mu samu sabani ba, in dai bukata ta ba da dama a yawaita masallatai ya juma'a, yace ba ma ganin haka. Yanzu ka idan ka dauka lokacin adha yake bayani, yake cewa kaga ahlul basara a lokacin shi masallaci guda daya baya isassu, yanzu kurum sai aka kakkasa, ɗan bangaren can ga masallacin ku ta yi can, ɗan bangaren can ga masallacin ku, kuma wannan lokaci wanda yake kusa da lokacin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Haka idan muka dauki Iraq har karni na biyar a masallaci guda ɗaya ake yin sallar juma'a, amma dai bukata da ta bada dama sai aka yawaita, wa'incan kuku ta hita, wa'incan kuma ku ta hita. Shi ne nan malam ya kawo togaciya, yake cewa illa an tad'u alhajata ila akthara minha, in dai ba bukata ba, sai dai in dai bukata ta bada damar a yawaita masallatayya, to wannan an bada dama. Misalin aqidan mu ba ɗaya ba, kai kana can ni ina can, ko kuma ina sukar aqidarka, ina ganin kai innan da koyo wa'ansu abubuwa wanda kake aiwatarwa wanda suka sabawa aqida ta ahlus sunna wal jama'a, wannan wajibi ne mu barranta da kai mu tahi mu yi juma'a mu a can gehe, ko kuma a'a ya kasance mutane suna da yawa a cikin gari, wancan dan wancan unguwa idan aka ce me ya taso ya ce wancan unguwa an dora me yauni ba za ya iya ba, to ka gani wa'incan mutane in dai suna da limamin da za ya iya musu khutba an ba su dama su yi sallar su, su yi masallacin su, ko a masallacin su su yi sallar su ta juma'a. Shi ne bukata idan ta ba da dama an ba da dama mutum ya yi sallar shi ta juma'a, ko mutane su yi masallacin su su yi sallar su ta juma'a. Wallahu ta'ala a'lam. Mas'ala ce wadda lokacin da ya jago na so a ce mun gama babu mun gaggauta ɗan mintuna, yake cewa bayan haka yace wa yustahabbu liman ata aljuma'a an yaktasil, yace mustahabbi ne ga wanda yazo juma'a yayi wanka, wanda zai zo juma'a yayi wanka. Haka da kai hadisin da Imam al-Bukhari ya kawo, hadisin Salman al-Farisi, yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hudi mana, yake cewa la yaktasilu rajulun yawm al-juma'a, ba wani mutum wanda zai yi wanka a ranar juma'a, wa yatatahhar mastata'a, ya tsarkake jikin shi gulgudun yanda zai iya, yayi kawa gulgudun yanda zai iya, ya sanya turare, ya sanya mai, ya sanya turare, yake cewa thumma yakhruju fala yufarriqu bayna ithnayn, ya huta daga gidan shi baya bambance abubuwa guda biyu, ya gane wannan horon mota ce, wannan bakan mota ce, kan shi a sadde ba inda yake nuhata in ba masallaci ba, nan alkanin kinaya ce yake, ba wani abu wanda zai shagaltar da shi in ba daga gidan shi ba zuwa masallaci ba, shi kuma da hutawar shi daga gida har zuwa ya iso masallaci duk takin da zai yi Allah zai bashi lada, ya dauka kame darar shi, ya kankare mai zunuban shi, yake cewa ba abin da yake nuhata, yace illa masallaci, sannan idan ya zo masallacin lokacin da limami ya zo ya iso masallaci ya hawo minbari ya yi shiru da bakin shi ya kame bakin shi, ba zai ma wani magana ba, ba zai yi wani wargi ba, yake cewa illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati al-ukhra, yace face ubangin shi ya gafarta mai abin da yake tsakankanin wannan juma'ar da juma'a mai zawa. A wata riwaya yace da karin dadin kwana uku, kwana goma ubangijin ka ya gafarta maka duk wani kankanin zunubai da zaka aiwatar, ubangijinka ya gafarta maka shi. Yake cewa wayal basu saubaini nazifaini, ya sanya tuha he guda biyu wanda suke masu kyau, wannan yana ɗaya daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, da kai hadisin da aka rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, yake cewa dan me sanya ɗayan ku ba zai siyi tuhayi guda biyu ba dan ya ringa sanya su ranar juma'a, ko ma bayan tuhar da yake sanyawa wanda yake hutawa wurin aiki da ita, wannan magana ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi da sun yi haka da shine mafi alkhairi a gare su haka da kai hadisi wanda na Abu Huraira da Abi Sa'id al-Khudri yake cewa mun ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayyana mana yana hadi mana yake cewa man yusalla yawmal jum'ati wastaka duk wanda yi wanka ranar sallar ranar juma'a kuma yayi aswaki yace wa masamin tibin in kana indahu yace idan Allah ya sanya yana da turare ya sanya turare a jikin shi wala bisa min ahsani siyabi yasanya mafi kyawun kayan shi dan wannan juma'a yake cewa summa jaa ila almasjid sannan yazo masallaci wala yata khatta riqaban nasi bai taka wuyayen mutane ba yazo waccan kowashi yana tunkarar sahu na farko ya tsallaka mutane ya taka wannan ya danna wannan bai yi haka ba yake cewa baya da haka summa raka'a ma sha Allahu an yarka da yazo ya samu wurin shi ya tsaya yayi ruku'i yayi sallah gulgudan abinda ubangiji shi ya rubuta mai zai sallata yace summa ansata idza kharaja imamuhu hatta yusalli sannan ya kame bakin shi yayi shiru lokacin da limamin shi ya huto yace har sai da limamin shi yayi sallah yace kanat kaffaratun ma bainaha wa bainal jum'ati allati qablaha yace kaffara ce a gare shi daga wannan juma'ar da juma'ar da take bayanta ka gani nan ka samu garabasa abinda yake baya abinda yake gaba kaga wannan dama ce aka bamu ka ware lokaci ka taika wannan yinka yace waye ta tsayyab kaga dalilin da muka kawo hadisin Abi Sa'id al-Khudri da hadisin Abu Huraira shine ya yi sanya turare a cikin shi yace wayu bakiru ilaiha kuma yayi sabko zuwa ga wannan juma'a wannan kuma dalili da kai riwaya ta Imam al-Bukhari da riwaya ta Imam Muslim wanda suka kawo hadisi Abu Huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa man yusalli yawmal jum'ati thumma raha fi as-sa'ati al-ula fa ka'annama qarraba badana yake cewa duk wanda yayi wanka ranar juma'a ya huta daga gidan shi ya tafi masallaci a lokaci sa'a ta farko yace kamar ka ce ya yi sadaka ne ya sayi raƙumi ya yanka ya dadda tsanaman shi ya bada shi sadaka wannan sa'a ta farko kamar yanda daga cikin malamai suke mamakin fiqhun Imam Malik yace sa'a ta farko shine bayan an gama sallar juma'a amma dai abinda malamai suka tai akan shi wadan mafi rinjaye shine zaka kasa sa'a wa'ansu daga cikin malamai suka ce daga lokacin da rana ta hudo zawwa lokacin da limami lokacin da rana za ta yi zawali limami yana hutawa bayan rana ta yi zawali ko kuma sa'a ta farko ka kasa yini awa nawa gare shi awa 12 daga lokacin da rana ta huto zawwa lokacin da rana take zawali awa nawa ne awa 12 ko kusan haka daga ƙarfe 6 ko ƙarfe 6 da minti 15 zawwa lokacin da limami zai huto sai ka kasa shi gida 5 in ka kasa shi gida 5 wannan sa'a ta farko shine sa'a daga lokacin da rana ta huto zawwa wannan karshen sa'a in ka kasa gida 5 wasu daga cikin malamai suka ce daga lokacin da alfijir yake to sai ka kasa zawwa zawali awa nawa gare ka sai ka kasa wannan awoyin gida 5 wannan ita ce ake kira da sa'a ta farko idan ka zo a wannan lokacin kamar ka sai taguwa kayanka ta ka dadda tsanaman ta ka rarraba ka bada fi sabilillahi yake cewa wanda ya zo a lokaci na 2 yake cewa kamar ka ce ya sai saniya ya yanka ya daddatsa ya hede ya gyara ya daddatsa naman ya bada sadaka yake cewa wanda ya zo a sa'a ta 3 kai ka ce ya sai rago ne ko tumkiya ko akuya ya dadda ya yanka ya daddatsa naman ta ya bada sadaka yace wanda ya zo sa'a ta 4 yace kai ka ce ya sai ɗan kaza ya yanka ya bada ta sadaka wanda yazo a sa'a ta 5 yace kamar mutumin da ya sayi kwai ne ya bada fi sabilillahi dan ka gani da kwai fazala idan mutun ya gaggauta yayi sammako ya taho masallaci ya tsaya ya sallaci abinda zai sallata yayyawaita salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda a wannan ranar an yi so ka yayyawaita salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan yayyawaita karatun alqur'ani saboda wannan ranar ba ranar yawaita karatun alqur'ani bane ba ranar salati ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sam kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ku yawaita mini salati a ranar juma'a da ran juma'a da ranar juma'a saboda salatin ku yana kai mini duk wanda ya mini salati guda daya zan mai salati guda ubangiji na zai mai salati guda goma yace kuma salatin ku yana kai mini hajjin kabari na za a tayar da shi a ce wani dan wani ya maka salati ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaddara in dubu kame a wannan lokacin duk salati dai ya isar mai lalle wani ya kai mai sai dai mun san ba taya ubangijin shi yake sadar mai salatin da muke yi mai wallahu ta'ala alam yake cewa fa idza jaa al imam yakhutub lam yajlis hatta atta yusalli rak'atayn yujuz fihima yace idan wannan mamun ya shigo masallaci ya iso yake cewa limami yana sallah a gani bai samu baladan tabkiri ba yace da yazo limami yana yin khutba yake cewa to kadde zamuna har sai ya sallata raka'a guda biyu amma dai abinda ake so ya takaita wannan sallar in dai yazo ya tarar da limami yana yin khutba haka akwai hadisin Abdullah bin hadisin Jabir bin Abdullah wanda Imam Bukhari da Muslim suka hutar yake cewa wani mutum ya shigo masallaci wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kan munbari yana khutba yake cewa da ya shigo sai ya zamuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kai kai sallah sai ya ce a abin yi ba ya ce kum farka raka'ataini wa tujuzu fihima yake cewa ka tashi kai raka'a guda biyu amma dai ka takaita a cikin raka'arka kaga wita sallar wannan sallah ce zawatul asbab tahiyatul masjid sababi ne yake sanyawa ka kasance maka mustahabbi kai ta idan ka shigo masallaci lokacin da ka shigo masallaci dalilin shigowarka masallaci kana da ko sallah raka'a guda biyu wanda ake cewa gaisuwa ga masallaci ta hawo kanka to ko da ka tarar da limami yana khutba to wannan sallah akan ka take kai ta kamar yanda dalili ya tabbatar mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wannan ya umurce shi yace wala yajuzul kalamu wal imamu yakhutub bi halatta yayi magana limami yana zanci yana magana shi ma bai halatta ba a gare shi ba lokacin da limami yake magana yake wa'azi yake yin khutba shi ma mu ya ringa yin magana kuma dalili akwai hadisin Imam Bukhari da Muslim hadisin Abu Huraira yake cewa idza qulta li sahibika manzo Allah yake cewa idan ka ce wa abokinka wanda kuke zamna gudaya da shi kace mai kai ishuru ko yana wani wargi ko yana magana ko yana danna waya kace mai kai da Allah ishuru yake cewa wal imamu yakhutub limami yana khutba a ranar juma'a yace faqad lagauta kai da kai mai magana kai ma kai da gau bukka da ranar ladan juma'a sai dai kana da sallar juma'a da haka mu kiyaye abu ne da yawa wanda muke yi wani sai yazo kurum ana limami ya shigo he ringa maka wata hira kai gyara da laika ba ko kuma ka ganshi yana wani abu wanda bai dace ba kace mai to kai ma ka shiga cikin sawan kafa mai lahiya ka kame ka saurari abinda limami yake a shine zaka samu ladan juma'arka yake cewa illal imam mai magana a wannan lokacin da limami yake yin khutba ba wani wanda ya halatta yayi magana in ba limami ba yace auman kallamahu ko kuma wanda limami ya mai magana idan limami yana kan munbari yace ya malam Musa ya akai jiya kaza da kaza da kaza ya bashi labari to wannan shi baya daga cikin lagau in dai limami ya maka magana ka amsa me wannan da kai hadisin Anas wanda Imam Bukhari da Muslim suka kawo yake cewa wanda kai lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin khutba ko kuma illa auman kallamahu kaga dalilin hadisin da muka karanta na baya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana khutba yace min ka sallata sallah yace bin sallaci ba sallah ba bin sallaci raka'a guda biyu yace min tashi ka sallata kaga wannan limami yame magana shi ya amsa mai kaga wannan ba alissawa ce a cikin lagawo ko kuma auman kallamahu ko kuma wanda limami yame magana kaga ko kuma wata bukata ta bujiro shi mamun yayi wa limami magana aka kaman misalin hadisin Anas wanda Imam Bukhari da Muslim suka kawo lokacin da aka samu hari ruwa ya kisa buka wani mutum ya shigo ta wata kofa daga cikin kofofin masallaci yake cewa ya shigo yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka roƙon mana Allah ya sabkar mana da ruwan sama a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu kaga wannan mutumin yazo yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana a lokacin da manzo Allah yake kan munbari yake khutba kaga bukata ta sanya akai hakan yace to shi ba wannan ba alissawa shi daga cikin wanda suke yin lagawo haka misalin mutumin da ana cikin ɗan tsaro ko ɗan agaji wanda suke kula da harkoki ko kai da kawon mutane ko abubuwan hawan mutane su ma wannan lokacin da limami yake yin khutba in suna aiwatar da wannan aikin suna da ladan juma'a ba alissawa su daga cikin wanda suke lagawo gawo ko kuma haka wa'inda suke kula da dauka wanda a sadar da abinda limami yake aiwatarwa na daga ɗan media su ma duk abinda suke aiwatarwa babu cikin ba a lissafa shi daga cikin lagawu wannan ita ce wada mafi yawa ta malamai idan ka koma cikin fatawar lajnar da'ima juz'i na 7 daga shahi dan 200 abinda ya kai 241 sun kawo mas'alar suke bayani akan irin wa'innan mutanen ba a lissafa su daga cikin mutanen da suke lagawu suke rasa sallar su ta juma'a ko ladan sallar su ta juma'a wallahu ta'ala a'lam abinda muka wada dai Allah ya ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta mai iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana ƴan uwa da amanna arziki da suke bara adda muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi ya sanya albarka a ciki اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك